daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 21.16 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mitar 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol dukkanin su a zangon FM sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Assalamu mu assalamu alaikum barkanku da yauranan Asabar 16 ga watan Satumba shekara ta 2017 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai
ƴan sandan Burtaniya sun ce an kama wani mutum dangane da harin bom da aka kai jiya a wani jirgin karkashin kasa a birnin London Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya faɗa yau cewa burin ƙasarsa shine gwada ƙarfin soja da Amurka yadda zai rufewa Amurka baki ta daina kurin kai mata yaki. Kana jami'an tsaron ƙasar Congo sun kashe akalla ƴan gudun hijiran ƙasar Burundi 18 yayin wata arangama jiya Juma'a.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji. Gwamnatin jihar Adamawa ta yi wani taron gaggawa da ya hada da shugabannin kabilar Ibo da jami'an da kuma jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya.
Mai girma gwamnati ya kira wannan taro saboda yana da niyyar tabbatar da cewa an zanna lafiya a wannan jiha tamu ta Adamawa.
An yi wani mummunan hatsarin mota da ya sanadiyar rayuka masu yawa akan titin Ibadan zuwa Lagos.
Wasu motocin bus-bus guda biyu ne suka yi taho mugama inda ake gyaran hanya wanda ya yi sanadiyar mutuwar fasinjoji 30 tare da jikkatar guda 10.
Haka kuma za ku ji kiraye-kirayen da shugabannin kungiyoyin addini suka yi kan muhimmancin zaman lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. ƴan sandan Burtaniya sun ce sun kama wani mutum dangane da harin bom da aka kai jiya wani jirgin ƙarƙashin ƙasa a birnin London a daidai lokacin da ake samun hada-hada fasinja. Hukumomi sun ce an kama matashin ɗan shekaru 18 ne a yankin Dover yau da safe. Dover dai babbar tashar sufurin jirgin ruwa ce da ke jigila tsakanin Burtaniya da Faransa. Wata sanarwa da rundunar ƴan sanda ta bayyana kamen a matsayin mai mahimmanci. Tun farko a yau Asabar hukumomin sufuri suka ce sun sake bude tashar Parsons Green inda bom din ya fashe a cikin jirgi. Hotunan bom din da aka yayata a shafinan sada zumunta na internet suna nuna wata wuta tana ci a cikin wani bokiti da aka kunshi a jakkar leda aka ajiye kusa da kofar shiga jirgin. Prime Minister Theresa May ta bayyana cewa cibiyar nazarin ayyukan ta'addanci ta daga minzanin harin zuwa mai tsanani, wato yana yiwuwa a sake kai irin wannan hari. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya faɗa yau Asabar cewa burin ƙasarsa shine gwada ƙarfin soja da Amurka, ya kuma lashi takobin cimma wannan guri na samar da ayyukan, wato kayan ayyukan nukiliya. Kamfanin dillacin labaran ƙasar Koriya ta Arewan ya ambaci ta bakin shugaban ƙasa Kim Jong-un ɗin yana cewa gurinmu shine samar da kayan aikin soja na zahiri da za su iya karawa da Amurka da kuma rufewa shugabannin Amurka da ke kurin ɗaukar matakin soja baki. Ya yi kira da a yi duk abin da aka iya yi a matsayin ƙasa na cimma wannan gurin, a kuma sami ƙarfin nukiliya da Amurka ba za ta iya tunkara ba. Kalaman nasa sun zo ne kwana ɗaya bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami ta kan Japan karo na biyu cikin wata ɗaya. Makafin ya yi tafiya tazara kilomita 1,700 kafin ya fada tekun Pacific, ya kuma kasance makami mai linzami da ya fi kowane nisan zango a Koriya ta Arewa da ta taɓa gwadawa. Shugaba Kim ya bayyana gamsuwa da gwajin da ya ce manuniya ce cewa haƙar ƙasarsa na ƙara ƙarfinta na makamai masu linzami na cimma ruwa. Shugaba Donald Trump zai gabatar da buƙatar ƙara zage dantse wajen maida Koriya ta Arewa saniyar ware a fannin tattalin arziki yayin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, bisa ga cewar waɗansu manyan jami'ai biyu da suka ce idan bin matakan diflomasiya ba su cimma manufa ba akwai yiwuwar tsunduma yaƙi. yayin ganawa da manema labarai a fadar White House jiya Juma'a, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley, da babban mai ba shugaban kasa shawarwari kan harkokin tsaron kasa HR McMaster, sun yaba matakin da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya dauka wannan watan na kakabawa Koriya ta Arewa karin takunkumi, sai dai suka ce Pyongyang na ci gaba da takala. Haley tace abinda muke gani shine suna ci gaba da takala, suna ci gaba da ganganci. Babu wani muhimmin abu da kwamitin sulhu zai iya yi daga nan. Idan ka katse kashi 90 cikin 100 na hulɗar cinikayya da kashi 30 cikin 100 na mai. A nasa bangaren McMaster yace ana buƙatar goyen bayan matakan diplomasiya da kuma aiwatar da takunkumin domin gujewa ɗaukar matakin soja. Yace abinda muke buƙatar yi shine kira ga dukkan ƙasashe da kuma kowa a yi dukkan abinda aka iya wajen shawo kan wannan matsala da ta shafi duniya baki ɗaya ba tare da shiga yaƙi ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar Congo sun ce kashe akalla 'yan gudun hijira Burundi 18 yayin wata arangama jiya Juma'a kan shirin ta sakiyar su zuwa ƙasar su bisa ga cewar jami'ai da kuma waɗansu 'yan gwagwarmaya ƙasar. Sojoji da 'yan sanda sun buɗe wuta lokacin da 'yan gudun hijira suka yi ƙoƙarin ƙwato 'yan uwansu a Kamanyola, wani gari da ke gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo kusa da kan iyakar Burundi. Dakaru sun yi ƙoƙarin tarwatsa 'yan gudun hijiran ne ta wajen yin harbi a iska, amma lamarin ya sha kansu lokacin da suka wato 'yan gudun hijiran suka fara jifa jami'an tsaro da duwatsu bisa ga cewar ministan harkokin cikin gida Jose Boji. Wani wanda lamarin ya faru a gaban idansa Alfred Rokongo ya ce sojoji sun ci gaba da harbin kan mai uwa da wabi bayan da waɗansu 'yan gudun hijira suka ji rauni. Jami'ar sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke da zama a Congo, Florence Marshall, ta tabbatar da mutuwar 'yan gudun hijiran ta kuma bayyana cewa gwamnatin ƙasar Congo da cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Congo sun tura tawaga zuwa wurin domin tantance ainihin abin da ya faru. Makal ta ce akalla mutane 50 suka ji raunuka mai yiwuwa kuma wannan adadi ya karu. Daga ƙarshe an kwantar da shugaban hamayya na ƙasar Zimbabwe Morgan Tsvangirai a wani asibiti a Afirka ta Kudu bisa ga cewar wani babban jami'in jam'iyyar. Luke Toborin Yoko, kakakin jam'iyyar MDCT ta Tsvangirai, ya bayyana yau Asabar cewa an kwantar da shi ne domin wata jinya da aka saba kuma babu wata damuwa. Wata majiyar jam'iyyar ta ce Tsvangirai, wanda ake ɗauka a matsayin babban abokin hamayyar shugaba Robert Mugabe a zaɓen da za a gudanar baɗi, ya yi fama da matsanancin amai jim kaɗan bayan tashinsa daga wani zama na jam'iyyar.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Adamawa ta yi wani taron gaggawa da ya hada da shugabannin kabilar Ibo da kuma jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani.
We are happy that the governor knows that the Igbos are here, and we are love, we are peace-loving people. We are peacemakers.
Now, what is happening at the southeast is national issue, and not tribalizing it.
Wasu shugabannin 'yan kabilar Igbo kenan yawon taron gaggawa da gwamnatin jihar Adamawa ta kira tare da jami'an tsaro na sanin matakan da ya kamata a ɗauka bayan tashe-tashen hankulan da suka auku a kudu maso gabashin Najeriya da masu juyan arewa wanda ke da nasaba da 'yan fafutukar Biafra. Hukumomin tsaro dai a jihar Adamawa sun baiwa 'yan kabilar Igbo tabbacin kare rayukansu da ma dukiyan, yayin da su kuwa ɓangaren suka yi tur da ma Allah wale da abubuwan da ke faruwa a yankin nasu na kudu maso gabashin Najeriya. Chief Sanda Oyebichi
na matin shugabannin matasan kabilar Yoruba Najeriya yace sun amince da tabbacin da gwamnatin jihar Adamawa ta yi na kan rayukansu.
Ni sunana Chief Funded Refugee ni ne Ibo Yusa leader na Adamawa State. Yau nan mun taro a Open House shi His Excellency Governor Umaru Jibril Labindo ya yayi ashorin namu kan cewa abubuwan da yake faruwa kudu a nan Adamawa State ba a sun ba, kuma ya tabbatar mana da cewa security agencies an riga an zo na da su an tattauna an ce ba wanda aka ce masa ya burgari ko wani abu ya faru. Ya ashorin namu kan cewa duk suna aiki suna kuma kokari a tabbatar cewa ba wani abun da ya faru, kowa ya tafi maganan business dinsa. Kuma mun gode masa, mun addu'a Allah ya taimake shi ya taimake jama'an Adamawa State duk mu Ibo da su mutanen da muna zaune da su mu zauna lafiya, kuma Allah ya taimake mu.
Bayan dai wannan taron gaggawan Ahmad Sajo take ma zama commissioner ya labaran jihar ya koyi wa manema labarai karin haske game da matakin da za a dauka yanzu.
Wannan taro mai girma gwamnati ya kira wannan taro. Ya kira taron nan kuma saboda yana da niyyar tabbatar da cewa an zanna lafiya a wannan jiha ta muta Adamawa. Kuma taron nan ya kira gwamna na Imo Rochas Okorocha ya yi wa mutanen nan magana, ya sa a speakerphone kowa ya ji. Ya kira Deputy Senate President Ike Ekwuram Nwadu ya yi wa mutanen nan magana da yarensu, kuma sun ji sun fahimta. Mu tabbacin da za mu bayar a gwamnatance shi ne dukkan wanda yake zaune a Adamawa yana ya zanna lafiya za mu kare shi. Amma kuma muna Allah wadai da abinda wasu suke yi yanzu, musamman su fitta mutane a motoci su halaka su su dau hoton su sa a yanar gizo. Wannan masifa ne, wannan bala'i ne. Kuma mun tuna mu wayannan da suke zaune tare da mu, yan uwanmu na nan Ibo da suke zaune tare da mu a nan, wayanda suke kashe-kashe da barna din nan yawancin su ba su da aikin yi. Su kuma yan uwanmu Ibo da suke zaune a nan ba kawai aiki suke da shi ba, su masu dukiya ne.
Ahmad Sajo kenan dake ma zama commissioner ya labarai na jihar Adamawa, wanda kuma kawai yanzu an fafaza jami'an tsaro cikin shirin kota kwana. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai muna kan batun wanzar da zaman lafiya, inda shugabannin kungiyoyin addinai ke kira ga jama'a da kada su aikata wani abu da ka iya tayar da hankali a ƙasa. Ga wakilin murya Amurka na Kaduna Isa Lawal Ikra da ƙarin bayani.
Zaman fargabar ramuwar daukar fansa ta sa shugabanni daban-daban a arewacin Najeriya na ta kiran al'umma cewa kada a sake a dauki matakin fansa a arewacin wannan ƙasa. Kungiyar Musulmin Najeriya ta Jama'at Nasar Islam na cikin kungiyoyin da ke cewa ya zama wajibi a kira ga al'umma kada wanda ya dauki matakin ramuwa. Sakataren kungiyar ta JNI a Najeriya Dr. Khalid Aliyu Abubakar ne ya yi wa manema labaru karin haske game da matsayin wannan kungiya.
To a matsayin mu na shugabanni na addini Jama'at Nasar Islam, wace ita ce uwar kungiyar dukkan addinin musulunci a fadin wannan ƙasa karkashin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar, muka yi kira a kai hankali nesa, a haɗi ya fushi, a ɗauki abubuwa sannu a hankali. Mun aika da saƙonni ga dukkan limamai a fadin ƙasar nan cewa duk huɗubobi a yi huɗubobi na lafiya da kuma wato zaman lafiya, a ja hankalin samari, kar a ɗauki doka a hannu, ko da yake abu ne mai zafi, amma kar ya har zuƙa mu a ce za a yi ramu, ko tunda gwamnati ta ce za ta ɗauki mataki a kan haka.
Ita ma dai kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ta ce ta gamsu cewa an fara samun zaman lumana a kudancin wannan ƙasa. Sai dai kuma ta yi kiran cewa ya kamata doka ta yi aikinta a kan dukkanin wanda ya tada wannan hayaniya. Alhaji Muhammad Ibrahim shine sakataren kungiyar ta ACF.
Mu ka san a matsayinmu na dattawa na Arewa Consultative Forum ACF, kullum in muka samu labarin irin wannan tashin hankali ko fitintunu, mukan yi kokari mu kira mu tabbatar da abin da ke faruwa a wancan gurin. A yanzu labarin da muke samu, an samu kwanciyar hankali a wurin, ni kaina na yi magana da wayansu mu a Port Harcourt sun bani labari cewa kura ta lafa kuma jami'an tsaro suna nan suna aikin su musamman ma anan aba da wani wuri da ake cewa Oyinbo anan Port Harcourt da kuma Umahia din gabaki daya mun yi na'am kuma muka ce maza duk wanda yake da hannu ko wane ne shi a tabbata an hukunta shi an kai shi gaban kuliya kuma ta hukunta shi don ya zama darasi ga sauran mutane
to ko wannan mataki gwamnatin jihar Kaduna ke dauka game da zaman dardadin da ake biyo bayan tashi hankan da ya taso a kudancin wannan kasa Malam Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna.
Gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro wadda ta kunshi sojoji da kuma yan sanda da yan sandan ciki da kuma sauran jami'an tsaro wadda suke ayyukan su a dufadin jihar Kaduna sun tsauraran matakan tsaro domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyin su a dufadin jihar Kaduna. Kuma idan aka lura za a ga jami'an tsaro suna nan suna sentry suna kaman atisai suna ayyukan su domin kare rayukan al'ummomin mu da kuma dukiyoyin su kamar da nayi magana a farko muna kira ga mutanen mu da su guji kar kuma su saurari wasu mutane wanda suke zuwa da wasu labarai domin su ingiza husuma a dufadin jihar Kaduna
yanzu yanda dai babu wani rahoton tashin hankali a wani sashi na wannan jiha ta Kaduna yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da kare kaina da kai komo a wasu sassan jihar ta Kaduna Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gari da Isa Lawal Ikra wani mummunan hatsarin mota da aka yi a hanyar Ibadan zuwa Lagos an samu asarar rayukan mutane 30 wasu kuma sun samu raunuka ga Hassan Umar Tambul da ƙarin bayani
Wani mummunan hadarin mota akan titin Ibadan zuwa Lagos yayi sanadiyar mutuwar mutane 30 kana 10 suka ji raunuka wasu motocin bus guda biyu ne suka yi taho mu gama inda ake gyaran hanya wanda yayi sanadiyar mutuwar fasinjoji 30 tare da jikkatar guda 10 inji jami'in hukumar kare hadura ta kasa Mr. Matthew mai kula da aikace-aikacen hukumar ta FRSC a jihar Oyo
The occupants were about 40 10 were injured. 30 died. It owes you as a duty to continually talk to the driver as long as you are inside that vehicle. Because if you keep quiet, he will decide your fate.
Mr. Matthew, yace motocin sun dauko kimanin mutane 40 ne a cikin su 30 sun mutu, 10 kuma suka ji raunuka. Yace ya kamata fasinjoji su rika tsawatawa direbobi inda suna cikin mota. In ko ba haka ba, to za su kai su su baro. Ya kara da cewa a halin yanzu lokaci yayi da duk motocin daukar fasinja a makala musu na'urorin rage gudu don kula da direbobi masu tukin ganganci wasu fasinjoji dai sun ka tsallake rijiya da baya sun ce sun ja kunnen ɗayan direban amma ya kiji masu lura da harkokin sufuri a Najeriya dai suna alakanta tukin ganganci da rashin kyawun hanyoyi har da tayoyi da zama abinda ke jawo hadura a Najeriya wanda hakan yake sanadiyar mutuwar mutane da dama da salwantar dukiyoyi tuni dai aka aje gawawakin mutanen da suka mutu a asibiti a Ibadan inda ake kulawa da waɗanda suka ji raunuka Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Umar Tambuwal to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ogon mana cewa karfi 11 da minti 18 ga shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu na ansarar tambayar Alhaji Mele Yusufari karamar hukumar Yusufari jihar Yobe mai cewa shin ko akwai wasu kasashe a duniyar nan da babu ruwansu da majalisar dinkin duniya da kuma dalilan yin hakan za kuma a ji kashi na biyu na ansarar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu kan shahararren garin nan na Palmira dake kasar Syria to bari mu fara da kashi na biyu na ansarar tambayar Alhaji Mele Yusufari mai cewa ko shin akwai wasu kasashe a duniyar nan da babu ruwansu da majalisar dinkin duniya da kuma dalilan hakan idan malam Mele Yusufari na saurare ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da cigaban ansarka inda yace bayan fadar Vatican da yankin Palestine da Taiwan kamar yadda ya bayani a makon jiya akwai wasu kasashen kuma da babu ruwansu da Majalisar Dinkin Duniya
ana akwai sauran kasashe kuma da dama misali idan ka duba akwai Kosovo dinnan Kosovo wani yanki ne dake kudu maso gabacin wato Turai wato ta bangaren arewa da kuma gabas suna da alaka da Serbia tana da iyaka da Serbia kizance ta bangaren yamma kuwa tana da iyaka da Montenegro ta bangaren kudanci kuma tana da iyaka da Albania da Macedonia so Kosovo dinnan ita ma ba ta karkashin Majalisar Dinkin Duniya kamar yadda tarihi ya nuna sannan akwai Abkhazia dinnan tsarin wato kididdiga na shekara ta 2012 mutane ne wanda sun kai mutum 242 da mutum 862 kuma shugaban kasarsu shine Raul Kajimba nan yaransu shine Abkhaz wanda suna da alaka da bangaren kasar Russia so da yawa wasu musamman Majalisar Dinkin Duniya tana alakanta yankin Abkhazia a matsayin wato yanki ne wanda ke karkashin mulkin kasar Georgia da sauransu amma ita kuma Russia su mutanen Abkhazia sun fi alakanta kansu da kasar Russia kuma yanki ne wanda yake dancin gashin kansa har suna da kuɗaɗensu da suke kashewa suna da wasu abubuwa da suke yi a matsayin suna wato ƙasa mai cin gashin kanta kuma wato Rasha ce da wasu ƙananan ƙasashe kawai suka yi amince cewa ita ƙasa ce wato independent country amma sauran ƙasashe sun alaƙanta ta ne da Georgia da sauransu mafi yawanci za ka ga banda su akwai wani yanki da ake kira South Ossetia kuma ba su da alaka da Majalisar Dinkin Duniya sannan akwai Saharawi wanda mun taba yin dan tarihin su kadan wanda suke gabacin wato Afirka wanda su ma ba su da alaka da Majalisar Dinkin Duniya to waɗannan su ne dai akalla kasashen da ake ganin ba su da alaka da Majalisar Dinkin Duniya kuma babban dalili shine in ka lura da tarihin kowace ƙasa a cikin su za ka suna da larurori iri-iri ko kuma suna da ɗan rikici tsakaninsu da wata ƙasa da ke makwabtaka da su ko kuma suna da kasashen tashina da ke tsakaninsu ko kuma a cikin ƙasar ma musamman ƙasar Palestine ta ga akwai rikici kamar Vatican kamar an ɗauke shi ne a matsayin wato wata babbar ƙasa mai tsarki a duniya saboda haka ba su da alaka ba su ƙarƙashin mulkin wato Majalisar Dinkin Duniya hakanan kuma Kosovo hakanan kuma Taiwan da muka ambata hakanan kuma Abkhazia hakanan kuma Saharawi din da muka ambata waɗannan dai a takaicin takaitawa su ne kasashen da ba su da alaka da Majalisar Dinkin Duniya
sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin garin nan mai daɗaɗɗen tarihi na Palmyra da ke Syria to idan Malam Sa'idu na saurare har ila yau dai ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House Kaduna da cigaban ansarka
rubuce-rubuce na Larabawa saboda kasan Syria tana da alaka da Larabawa kasan okay. Larabawa ce kuma Larabawa ƴan kasuwa suna zuwa wurin wato su kuma abinda suka rubuta suka ce wannan yanki na Palmyra da ke cikin Sahara wato tarihi ya nuna cewa a zamanin Annabi Suleiman aka samar da shi kuma waɗanda suka gina shi aljanu ne waɗanda suke bibiyar Annabi Suleiman ka san kuwa musulunci tarihi ya nuna cewa Annabi Suleiman Allah ya bashi abubuwa guda uku da aka bashi zabi game da ilimi ko mulki sarauta kenan ko kuma dukiya sai ya zabi ilimin ya ce Allah ya bashi ilimi kawai kai ya bashi dukiya kai ya bashi mulki so daga baya sai Allah ya hada mishi duka uku aka bashi mulki ya zamanto babu inda bai zuwa a duniya babu wanda bai mulka ba a duniya da mutane ne da aljanu ne da dabbobi ne duk suna karkashin mulkinsa to sannan aka bashi dukiya sannan kuma aka bashi ilimi to Annabi Suleiman a wannan lokaci shine malamai suka na musamman marubuta tarihi na yankin Larabawa suka danganta cewa aljinu ne waɗanda suke tare da Annabi Suleiman suka gina wannan yanki na Palmera to akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi a littattafai da dama wanda suke danganta wato wannan yanki da cewa aljinu ne suka gina shi shi yasa kusan ma mafi yawanci mutane suke son su san tarihin wannan wuri misali idan ka tuba akwai wani wuri da ake kira Books of King wato littafi na daya sura ta tara aya ta 18 kuma sun yi bayani akan wannan wuri na Tamar wanda mafi yawanci sun danganta shi da jama'a ne waɗanda suke tare da Annabi Suleiman wanda aka fi sani da Solomon suka gina wannan wuri to a shekara ta 64 kafin haihuwar Annabi Isa mutanen Romawa sun kama wani gari da ake kira Philistine Kingdom wato masarauta ce akwai wani wato general na soja da ake ce masa Pompey shi ne ya kafa wato yankin ƙasar Syria a lokacin ana kiranta da province kamar nan arewacin Najeriya akwai inda aka yi da Turawa suka zo suka rarraba ta kamar ita province
Larduna
wannan general na soja sai Larduna haka a shekara ta 64 kafin haihuwar Annabi Isa shi wannan general na Pompey din nan shi ne ya jagoranci kafa yankin ƙasar Syria a matsayin wato lardi wanda a wannan lokaci Palmera ɗin nan da kake da ake magana ba ta cikin bangaren Syria tana wato cin gashin kanta ne saboda wata cibiya ce ta kasuwanci da yan kasuwa suke zuwa siya da zango saboda a wannan wuri akwai arziki mai tarin yawa musamman ta fuskar ruwan sha da kuma cibiya ce ta cinikayya a wannan wuri to aka bata wato kasar Rome da kasar Fasha suka koma suna wato cinikayya da yankin Palmera wanda yake ware da kasar Syria a wannan lokaci kasar Rome wato mutanen Romawa da nan wanda mutanen Turawa da suke zuwa daga kasar Italiya to kasar Rome da kasar Fasha a wannan lokaci wato Fasha an ce Fasha ana magana akan kaman yankunan da suka shafi Iraki da Iran a yanzu to suna da cinikayya da waɗannan yanki to a shekara ta 44 kafin haihuwar Annabi Isa kuma wannan lokaci ne a wannan yanki yake samar da kayayyakin bukatuwa ga 'yan kasuwa da suke tasowa daga kasashen Larabawa wanda suke kan hanyar su ta tafiya kasar wato Turai suka riya da zango su kwanaki su sha ruwa su yi guziri su cinikayya da mutanen wannan yanki sannan su kara gaba a shekara ta 41 kafin haihuwar Annabi Isa a lokacin wannan yanki ya kai wani kololuwa ta fuskar abin da ya shafi karuwar arziki da ya yawaita a wannan wuri a haske da aka wayi gari an tura wani da ake ce masa Mark Antony ya je ya kama wannan yanki wato karkashin jagorancin wato Romawa kenan shekara ta 41 kafin haihuwar Annabi Isa to shekara ta 14 kuma ana da shekara 14 da rasuwar Annabi Isa a wannan lokaci ne Palmera ya koma karkashin mulkin Romawa
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansoshin tambayoyi kan kasashen da babu ruwansu da Majalisar Dinkin Duniya da kuma tarihin da daddan garin nan na Palmera da ke kasar Syria yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House Kaduna da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to a gaida Ibrahim yanzu kuma ga girsta da mana takaitattun labaran duniya
To Sarfilu a gurguje 'yan sandan Burtaniya sun ce sun kama wani mutum dangane da harin bom din da aka kai jiya a wani jirgin karkashin kasa a birnin London daidai lokacin da ake samun hada-hadar fasinja.
To madalla masu sauraron mu anan miki karkashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni dan ma injiniyan mu na yau Mr. Jona. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai mun saki da karfe 9:30 na dare a gugun Najeriya da Niger karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.